shekara 2019 za mu kawo muku irin wannan da aka fafata a gasar league na kasashe daban-daban musamman na nahiyar Turai daga bisani mu leka bangaren tarayyar Najeriya a yankin Afirka irin yadda aka fafata a gasar Premier League mako na 10 a can za mu fara ne da kasar Ingila inda a ranar Asabar ta gabata a gasar Premier League mako na 28 kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta tashi 1-1 tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City sai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lallasa West Ham da kwallaye 4-1 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth sun tashi Chargers 2-2 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United Brighton and Hove Albion ta lallasa Swansea City da kwallaye 4-1 sai kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich ta sha kashi a hannun Huddersfield Town da kwallo 2-1 kungiyar kwallon kafa ta Burnley kuwa sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Southampton sai kungiyar kwallon kafa ta Watford wacce ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Everton da kwallo 1 mai ban haushi a ranar Lahadi ne ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta sha kashi a hannun Tottenham da kwallo 1 mai ban haushi Manchester United a gida ta samu nasara akan Chelsea da kwallo 2-1 a gasar karshe na cin kofin kalin kafa na kasar England jiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo 3 da nema kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu nasarar ta ne a cikin minti na 18 inda ta jefa kwallon farko ta kafar dan wasan ta Aguero daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci din da san kamfani ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti 58 yanda ake cikin minti 65 David Silva ya jefa kwallo ta uku haka dai aka tashi a gasar wanda hakan ya bawa nasara kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din ta lashe wannan kofi a bana wanda a yanzu haka take jin ragamar teburin Premier League a ranar Alhamis in ya Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za su sake karawa da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a gasar Premier League mako na 28 idan muka dawo bangaren La Liga kuwa na kasar Spain mako na 25 a ranar Asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta samu nasara akan Eibar kwallo 2 da nema Real Madrid kuwa ta yi ruwan kwallaye akan kungiyar kwallon kafa ta Alaves ne da kwallo 4 da nema inda Cristiano Ronaldo ya jefa kwallaye 2 Bale ya jefa kwallo 1 sai Karim Benzema ya jefa kwallo 1 a karshe daga gun kai sai mai tsaron gida da suka samu kungiyar kwallon kafa ta Leganes kuwa sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas Barcelona a gida ta yi ruwan kwallaye akan kungiyar kwallon kafa ta Girona da kwallaye 6-1 inda dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Suarez ya jefa kwallaye 3 Messi ya samu nasarar jefa kwallo 2 daga bisani sabon dan wasan ta Philippe Coutinho da ta kawo shi daga Liverpool ya jefa kwallo 1 haka dai aka tashi a wasan kwallo 6-1 a ragar kungiyar kwallon kafa ta Girona har ila yau a ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Getafe da kwallo 1 mai ban haushi Atletico Bilbao ta doke Malaga da kwallo 2-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da kwallo 2-1 kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta samu sabiya a gidanta inda ta lallasa kwallaye 5-2 dan wasan ta Griezmann shi ya jefa kwallaye 3 a cikin biyar da sai Diego Costa wanda ya jefa kwallo 1 da karshe sai Kuke wanda ya jefa kwallo ta 5 a ragar ta sabiya haka dai aka tashi a wasan a yau kuma za a kara a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Levante da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger Cameroon da kasar Chad idan muka dawo bangaren Bundesliga na kasar Jamus na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 24 a ranar Asabar su ma Bayern Munich ta tashi can jiran babu ci da Hertha Berlin Stuttgart a gida ta samu nasara akan Eintracht Frankfurt da kwallo 1 mai ban haushi Hannover 96 ba ta da daɗi ba hannun Borussia Mönchengladbach da kwallo 1 mai ban haushi Hoffenheim a gida sun yi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Freiburg sai kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen wanda ta samu nasara akan Hamburg da kwallo 1 mai ban haushi ranar Lahadi wato je kenan kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ta sha kashi a hannun Schalke 04 da kwallo 2 da nema RB Leipzig a gida ba su da daɗi ba hannun Köln da kwallo 2-1 a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kungiyar kwallon kafa ta Augsburg da misalin karfe 8:30 na dare agogon Najeriya Niger Cameroon da kasar Chad idan muka dawo Ligue 1 na kasar Faransa mako na 27 a ranar Asabar ta gabata Toulouse a gida sun tashi 1-3 tsakanin su da Monaco sai kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta sha kashi a hannun Amiens da kwallo 1 mai ban haushi Wigan a gida sun tashi 2-2 tsakanin su da Metz sai kungiyar kwallon kafa ta Lille wanda ta samu nasara ko kuma ta sha kashi a kan hannun Anger da kwallo 2-1 kungiyar kwallon kafa ta Dijon ta samu nasara akan Caen da kwallo 2 da nema Rennes a gida ta sauke kungiyar kwallon kafa ta Troyes da kwallo 2 da nema kungiyar kwallon kafa ta Girondins da a ranar Lahadi sun tashi can Jaros babu ci tsakanin su da Nens Lyon a gida ta tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Saint Etienne sai kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint Germain a gasar mako na 27 ta lallasa Marcel da kwallaye uku da Neymar. Idan muka dawo tarayyar Najeriya ko a tarayyar Najeriya a nan a gasar da ake fafatawa wannan Nigerian Professional Football League mako na goma a ranar Lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Yobe Star ta samu nasara kan Elkanemi da kwallo biyu da Neymar. Niger Tornadoes a gida ta doke Albion Wolves da kwallo biyu da Neymar. Sai Kwara United a gidan ta sa kashi a hannun Rivers United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Epine Uba a gida ta samu nasara kan Nasarawa United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Bukit Juarez kuwa a gida ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin ta da Katsina United. Enugu Rangers ta tashi can Jaros ɗaya da ɗaya tsakanin ta da Kano Sealand. Kungiyar kwallon kafa ta Yimba ta doke kungiyar kwallon kafa ta Sunshine da kwallo biyu da ɗaya. Akwai wasanni uku wanda ba a samu damar fafata su ba saboda wayansu dalili shi da wasan da kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire za ta karbi bakuncin Lobby Stars sai wanda za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Goran da Plateau United. Akwai wasan da ba a buga ba shi ma wanda za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Aqua United da kungiyar kwallon kafa ta Hatland. Idan muka leka kuma a abin da ke faruwa a can yankin nahiyar kasar Turai din a bangaren gasar ta Ingila dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa dan wasan gaba na gefen hagu na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Mohamed Salah ya kafa tarihi a bangaren Premier League na Ingila inda ya kasance dan wasa daya tak wanda ya samu nasarar jefa kwallaye a raga a gasar ko kuma a kakan wasa daya wanda ya jefa kwallaye guda 20 da kafar hagu. Dan wasan ya durara kwallayensa har guda 20 a gasar Premier League ta bana kuma duk da kafar hagu wanda hakan ba wani dan wasa kwallon kafa a tarihin bangaren Premier League da ya taɓa samun wannan nasara. Hakan ya ba shi dama dan wasan ya ƙara azama ganin cewa shi ne dan wasan da ya kasance wanda ya fara jefa kwallo har guda 20 a gasa ɗaya da kafar hagu. Dan wasan ya samu wannan nasara ne na cikon na 20 a gasar da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta West Ham wanda suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta West Ham da kwallo 4-1 a gasar Premier League mako na 28. Kuma yanzu haka shi ne dan wasan da ya kasance na biyu a wanda suka fi zurara kwallo a gasar ta Premier League Cup inda bana kawai ya jefa kwallaye 23. Hakan ya ba shi daman zamowa na biyu sai wanda yake sama da shi Harry Kane na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wanda ya jefa kwallaye 24. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyu huta lafiya.